بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر شابير قوات الربيع الأول شكرا تدبود دريه الأربعين دبير باين جرم من زن الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Satumba na shekarar miladiyar ta 2023 wannan shine darasi na 53 insha Allah cikin jeregen darussa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam Abubakar ibn Abi Asim Ahmad ibn Amr Allah ya gafarta masa wanda ya rasu shekara 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama littafin As-Sunna na Ibn Abi Asim ɗaya ne daga cikin manazarta daga cikin manyan littafan aqida ta ahlus sunna salafiyya wanda ke kawo mana maganganu da isnadojinta Allah ya saka da alkhairi ga wannan malami Allah kuma ya gafarta masa muna cikin babuka wadanda yake mana magana akan abin da ya kiraya da suna nisbatur rabbi tabaaraka wa ta'ala zamu tashi a lambar tarjuma ta 712 inda malam yace haddathana abubakarin qala haddathana ibn fudailin allaythin أم مجاهد عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش ده جمال أبو بكر واتو تنجدن أبو شيبا كينان زواغا ابن فضيل شيني محمد ابن فضيل ابن غزوان شكومي چي ده ليث واتو ابن أبي سليم كينان ونمي روننن أم مجاهد ده مال مجاهد ابن جبر ده يده تكيم من يمال من تفسيري daga makarantar Ibnu Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mafiyarsa shine yake fassara asa an ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda a cikin suratul isra'i da Allah yake cewa minal layli fatahajjab bihi nafilatan lak asa an ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda kuma a cikin dare ka miƙe kai ibada da alqur'ani kana ta sallah wannan ƙari ne akan ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan kana haka Allah zai tashi ka a wani muƙami abin yabo to wannan muƙami abin yabo abin da ya tabbata shine wato damar da Allah zai bashi na ceto as-shafa'atul uzma wanda duk taron alkiyama kowa sai ya yaba kowa sai yayi wato Allah san barka cewa lalle wannan manzo ya cece mu da ƴan wuta da ƴan aljanna da al'ummarsa da wanda ba al'ummarsa ba da salihai da waliyai da annabawa da manzanni da mutane da aljanu kowa sai yayi ala san barka sai ya ce kai alhamdulillah Muhammadu ya cece mu shine maqaman mahmuda wani matsayi abin yabawa da kowa sai ya yabe shi amma ko fasarori waɗannan ba daga cikin tace wannan fasara cewa yuqiduhu ma'ahu alal arsh Allah zai zaunar da annabi sallallahu alaihi wasallama tare da shi Allah din su zauna akan al arshin Allah to wannan wannan riwaya ce mai rauni saboda ga raunanta nan karar kana gani Lays ibn Abi Sulaym wato mai rauni ne wanda kuma ya samu cakuɗe kwakwalwa a ƙarshen al'amarinsa Allah ya kyauta malam yace haddathana Abu Ayyuba al-Khaba'il kamar yadda muka ambata a darasin kafin wannan cewa akwai dan uwan mu da mamansa ta rasu nasu in sanar tun farko malam Aminu Jumari muna mishi ta'aziyya kuma ubangiji Allah ya gafarta wa mahaifiyarsa ta rasu da mata jana'iza nan da awa guda insha Allah da zaran mun tashi Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama malam yace haddathana Abu Ayyuba al-Khaba'iri qala haddathana Sa'id ibn Musa haddathana Rabah ibn Zaid an Ma'mar an Az-Zuhri an Anas qala daga Abu Ayyuba al-Khaba'iri shine Sulaiman ibn Maslama mutumin kasar Himsi al-Himsi wannan maturuki ne ko kace ma muttahimi saboda wannan isnadi ne mai rauni shi ma saboda wannan malamin abin tuhuma ne malamin shi ko mai suna Sa'id ibn Musa shi ko majhuli ne kamar yadda al-Khatib yake fada duk da yake shi kuma ibn Hibbana ya san shi amma kuma sai ya tuhume shi shi ma da cewa muttahimun ne bil wadai kaga hadhi ashadd min tilka sai kuma shi kuma yake riwaya daga Rabah ibn Zaid wanda shi kuma ne ya da hadisi a cikin sunan Abi Dawuda da Tirmidhi mutumin garin Makka ne daga Ma'mar ibn Rashid al-San'ani malamin nan mashahuri mutumin Sana'a asalin shi mutumin kasar Iraki kuma Sana'a daga al-Imam Ibn Muhammad Ibn Shahab Ibn Zuhri daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda qala Anas yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna Musa ibn Imran sallallahu alaihi wasallam kana yamshi zata yawmin fi tariq wata rana annabi Musa dan Imran alaihi salatu wasalam yana tafiya akan wata hanya fanadahu al-Jabbar tabaraka wa ta'ala ya Musa sai Allah ubangiji ya kira shi yace kai Musa faltafata yaminan wa shimala falam yara ahad yawai ga dama da hauni bai ga kowa ba thumma nadahu thaniya Allah ya kara kiransa ya Musa ibn Imran ya kai Musa dan Imran faltafata yaminan wa shimalan falam yara ahad ya juya dama da hagu bai ga kowa ba farta'adat fara'isuhu sai ya wato jijiyoyin wuyansa fara'is sune jijiyoyi dake jikin wuya sai suka tashi wato ya shiga cikin tsoro kenan kamar a ce hantashi ta kada hanta cikin shi ta kada thumma nudiya thalitha aka kiraye shi na uku ya Musa ibn Imran inni anallahu la ilaha illa ana cewa ni ne Allah ubangijinka wanda babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi fa qala labbaika yace na amsa kiranka wa kharra lillahi sajidan ya fadiye wa Allah sujuda fa qala sai Allah yace irfa ra'asak tashi ya Musa ibn Imran farafa ra'asahu fa qala ya Musa inni ahbabtu an taskuna fi dhilli arshi yawma la dhilla illa dhill ce ya Musa ina so ka zauna a cikin inuwa al-arshi na randa babu wata inuwa sai ita ya Musa fa kullil yatimi ina so ka zama ga maraya kal abir rahimi kaman uba mai tausayi wa kullil armilati ina so ka zame wa bazawara wadda mijinta ya mutu tace armila al-armila a larabci daban da al-mutallaqa kaman widowed da divorced ko amma a Hausa duka bazawara ake cewa ya Musa ka zame ma wato matar da mijinta ya mutu ka zaujil atuf ka dinga taimaka mata kaman miji wanda yake mai tausasawa ya Musa kai Musa irham turham ka tausaya za a tausaya maka ya Musa kama tudinu tudaru kamar yadda ka dama fa haka za a dama maka ka sha ya Musa bani nabbi bani isra'ila annahu mallakiyani wa huwa jahidun li muhammadin adkhaltuhu nara ka gaya wa bani isra'ila wanda fa diya gamu da ni yana kin yadda da annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wutan saka shi walau kana khalili ibrahim wallahi koda babban masoyi na dinnan ne ibrahim alaihi salam wa musa kalimi kuma koda kai ne da nake magana da kai kai musa fa qala sai musa yace ilahi ya ubangiji na wa man ahmadu wane ne wannan muhammadin da kake ta ji da shi haka fa qala ya musa sai allah yace mishi kai musa wa izzati wa jalali na rantse maka da girma ta da jalala ta ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu ban halicci wata halitta da ta kai darajar muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa katabtu ismahu ma asmihi fil arsh na ma rubuta sunan shi tare da nawa al arsh qabla an akhluqa as-samawati wal ard kafin na halicci samai da ƙasa wash-shamsa wal qamar kafin na halicci rana da wata bi alfai alf sana da shekara miliyan guda wa izzati wa jalali na rantse maka da girma na da jalalata innal jannata la muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha muhammadun wa ummuhu bazan yadda wani cikin halittuna ya shiga aljanna ba sai annabi Muhammad ya shiga shi da al'umma shi gaba daya salawatullahi wa salamu alayhi fil akhirati wal ula qala musa sai musa ya sake cewa wa man ummatu muhammadin ahmada to su waye al'umman nashi qala sai Allah ya ce mishi ummatuhu alhammaduna al'ummasa sune masu gode wa Allah yahmaduna su'udan suna hawa suna gode wa Allah wa hubutan suna gangara suna gode wa Allah wa ala kulli halin a kowane yanayi a halin talauci da wadata lafiya da rashin ta tsoro da aminci yunwa da koshi a koyaya suke suna gode wa Allah yashudduna awsaqahu suna daura damara a tsakiyar jikin su suna daure daidai kwankwason su da abin nan da damara ko da tumazagi ko da bel ko da makamancin su wayutahhiruna atrafahum kuma wayutahhiruna atrafahum kuma suna yin alula shine suna wanke hannaye da kafafu da fuska sa'imuna bin nahari, suna yin azumi da rana, ruhbanun bil layli, suna yin ibada da dare, aqbalu minhumul yasira, Allah yace ina karban dan karamin aikin su, wa udkhiluhumul jannata bi shahadati alla ilaha illallah, sai in shigar da su aljanna kuma saboda sun shaida cewa babu sarki sai ni Allah kadai abun bauta. Qala, sai Musa yace, ilahi ya ubangijina, ij'alni nabiyatilkal umma, to ka sa na zama ni ne annabin su mana. Qala, sai Allah yace mishi, nabiyuha minhum, annabin su yana cikin su, kai ba cikin su kake ba. Qala, sai Musa yace, ij'alni min ummati zalikan nabi, to ya Allah ka sa na daya daga cikin mutanen wannan al'umman fa. Qala, sai Allah yace mishi, ustuqdimta wasta'akharu, ai kai ka zo da wuri, su kuma za su zo ne a jinkiri, ba zamanin ku ɗaya ba, ya Musa, walakin sa'ajma'u bainaka wa bainahu fi daril jalal, amma zan hada tsakaninka da wannan manzo a gidan ɗaukaka, a gidan aljanna kenan. To abu na farko kamar da muka ambata, isnadi ne mai rauni wannan, bal isnadi ne ma wanda yake maudu'i, amma akwai mutane guda biyu muttahamai a cikinsa, kamar yadda Sheikhul Albani yake faɗa. Wannan Abu Ayyuba Al-Khaba'iri Sulaiman ibn Salama, maturuki ne, abun watsi, sannan shi kuma Sa'id ibn Musa majhudi ne, saboda haka hadisin maudu'i ne, haka malamai suka hukunta shi, kamar yadda Abu Nu'aym yake cewa gharibun min hadisi zuhuri, wannan hadisi mai rauni ne kwarai, ba a san shi a makarantar zuhuri ba, duk da yake akwai wasu gabobin shi wanda suke haka suke a ilmance, abu ne tabbatattu. Kamar kasance wannan al'umma, al'umma ce ta masu yabo ga Allah, hammaduna, ya tabbata a hadisai daban-daban, kamar a cikin hadisin al'imamu Tabarani a cikin Al-Kabir, wanda Sheikhul Albani ya inganta shi a lamba hadisi na 1584 a cikin As-Sahiha, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, inna afdalal ibadil hammaduna, mafi falala cikin bayi su ne masu yabon Allah, kuma an san musulmi ko da yaushe yabon Allah suke. Mutum kuma da lafiya aka ce ya jiki, ya ce alhamdulillahi, duk wannan wahala da yake ciki aka ce ya rayuwa, alhamdulillahi, an yi rasuwa aka ce ya haƙuri, alhamdulillahi, haka ake cewa ko? In mutum ya ci ya gode wa Allah, in bai ci ma ya gode wa Allah, in ya ƙoshi ya gode wa Allah, in yana cikin ma ya gode wa Allah, duk yadda musulmi yake, in ba ya kai ta kadari na gwada wa sarki ba, za ka ga bai fasa cewa alhamdulillahi, abun hawa alhamdulillahi, sauka alhamdulillahi, damuna alhamdulillahi, ta zo da ruwa mai wadata alhamdulillahi, ta yi barna ma alhamdulillahi, za a ce an ce ruwa ya yi barna, ce ba a ce ya yi barna, sai dai a ce ya yi gyara, alhamdulillahi, kullum a cikin hamdala musulmi suke. Haka har a shiga aljanna su har a ko wa qalu alhamdulillahi allazi awrathana abin ko al'arda ta ba'u min haisu na sha, haka mutum zo kun cewa alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana, an tashi kenan, bismika allahumma amutu ahya, an tashi alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana, komai dai a cikin yabo musulmai suke. Sannan gabobin da ya faɗa game da wato irin wannan katina ya maulidi, cewa a rubuta sunan manzo Allah sai sama al'arshi da sauransu, waɗanda duk ba su da inganci kuma ba su da shawahid, Allah ya kyauta. Sai malam ya ce, babu fi zikiri haudin nabi sallallahu alaihi wasallam, babun da ke bayani akan ambaton tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka samu sha daga ciki. Qala hadathana Abubakar ibn Abi Shayba, qala hadathana Abdullah ibn Idris, an Ash'atha, an Ali ibn Jud'a ibn Zaid, an Yusuf ibn Mihran, an ibn Abbas qala, daga malam Abubakar dan gidan Abu Shayba, wanda kullu yake jin hadisan shi a wannan littafi, yace hadathana Abdullah ibn Idris, wannan Abdullah ibn Idris ibn Yazid al-Audi, zuwa ga Ash'ath ibn Suwar, daga Ali ibn Zaid ibn Jud'an, shi kuma yace daga Yusuf ibn Mihran, daga Abdullah dan Abbas, Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa, kala yace qala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Umar dan Khattab yana cewa, sayati qaumun, za a yi wasu mutane nan gaba, yukadzibuna bil qadari, za su dinga kareta kaddara, cewa Allah bai tsara komai ba, kowa abin da ya ga dama kawai yake ba sanin Allah, wannan shine kareta kaddara, kamar yadda ake ganin su ga sunan sun cika gari. Wa yukadzibuna bil haudi, za su dinga cewa ƙarya ne, babu wani tafki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ dasu dinga cewa ƙarya ne ba ceto duk wannan ba an gansu ba وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ dasu dinga cewa ƙarya ne wanda da ya shiga wuta ba zai fito ba wannan hadisi ne sahihi Ahmad dan Hanbali ya ruwaito shi haka nan kuma Al-Ajuri a cikin kitabun Shari'a kuma shi ma ya ruwaito shi haka hadisi ne sahihi babu ƙura a kansa hasali ma akwai riwaya daga al-Imam al-Bukhari da Muslim za mu jita ita ce ta gaba gayi nan da yace hadathana khutba qala hadathana Hammad ibn Salama Hubat ibn Khalid al-Qaisi Hammad dan Salama ta dan Dinar an Thabit yani Ibn Aslam al-Bunani an Anas daga Anas anna Ziyadan aw ibn Ziyadin Abdullahi dan Ziyad dan Abihi ne shine zance mafi inganci Abdullahi ibn Ziyad ibn Abi zikira inda al-Hawd an ambaci tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban sa fa ankara zalika sai ce kai shi bai da ba wannan wani gwamna ne fa wani azzalumin gwamna ne fa balaga zalika Anas sai labari ya iske Anas fa qala sai Anas ya ce amma wallahi la asu annahu gadan yace na rantsa da Allah gobe sai na mushi rashin mutunci yana kareta sunna fa qala ma ankartum minal haudi sai Anas ya zo yace me kuke musawa ne daga al'amarin tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yadhkuru ya aba hamza suka ce algafata malam ka ji annabi na ambatan shi ne mu abinda muke cewa bamu sani ba gaskiya bamu yadda ba qala na'am Anas yace kware ku annabi ya fada walaqad adraktu ajaibal madinati ma yusallina salatan illa sa'alna Allah ta'ala an yurida hunna haudan nabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma na riski mata a garin Madina tsofaffi duk sallar da suka yi sai sun tsaya sun yi addu'a cewa Allah ya sa su shiga su sharuwa daga tarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yanzu kun zo kuna kareta wannan riwaya Bukhari ce da Muslim da wasun su wanda take riwaya ce tabbatacciya wa da sanahu Bakar ibn Abi Shayba qala da sana ya'la ibnu ubayd ibn abi umayyata at-tanafisi kenan wanda ya daga cikin rijalul jama'a as-sitta ya rusu shekara 209 bayan hijira an abi hayyan abu hayyan at-taymi an yazid ibn hayyan at-taymi shima daga cikin rijalul muslim wanda kawun wancan din an zaid ibn arqam daga sabirin dan arqam kala ba asa ilayya ubaydullah ibn ziyad ubaydullah dan ziyad dan abihi ya aika gun wannan sahabin yace a kira shi wannan ubaydullah dan ziyad dan abihi abu hafsin gwamnan basara ne wanda kamar yadda bai yake cewa kana jamilas sura qabihas sarira kyakkyawan mutum ne amma da mummunan hali ba mutumin kirki bane tarihin shi bai da kyau yana da zalunci iri daban-daban a tarihin sa kuma kamar yadda bai yake cewa maqatahul muslimuna bisababi ma fa'ala bil husayn musulmai suna jin haushin shi saboda abin da ya faru da Husaini shine gwamnan Iraki lokacin da aka kashe Husaini shi ya bada command shi ya aika sojoji saboda haka ana Allah wadare da shi musulmai ba sa san shi akan wannan abin nan din Abdullahi dan Mughaffal ko wanin sa ya taba shiga gurin shi sai ya shiga gurin shi sai ya mishi mummunan magana ya ce wa sahabin anta min husalati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kai kana cikin tarkacen cikin sahabbai ya kalle shi yace awa fihim husala kai yana saboda baka da mutunci sabon kake cewa akwai tarkace a cikin su yace la ummalaka Allah ya maka kaza dan kaza kaza ya cici mai mutunci shine bai da lafiya Abdullahi yana na cikin sayyid muslim hadisi Abdullahi dan Mughaffal bai da lafiya rashin lafiyar mutuwa wannan sarkin yazo duba shi yace kana da wani abu da kake so yace ina da abin da nake so in na mutu kakka zo gungawa ta kakka zo gaisuwa abin da kawai nake so kenan ba ni baka sai go bukata take nan karka zo da na'ida ta karka zo ta aziya saboda bai da mutunci mutumin sosai zabi yace abghadahul muslimuna lima fa'ala bil husayn kuma shi ma yadda yasa aka kashe husaini shi ma aka kashe shi a shekara ta 67 bayan shekara 6 da kashe husaini kenan an ba da labarin cewa bayan an kashe shi an datse kan shi an aje kawunan za a je a kai wanda yasa aka kashe shi din aka ga wata macijiya ta zo ta shiga cikin ramin hancin shi ta shiga ta yi tsaya dan lokaci kuma sannan ta fita ta tafi abinta ba a mishi kyakkyawan fata amma dai zahabi yake cewa da ya gama tarjamar sa sai yace ash-shi'iyyu la yatibu aishuhu hatta yal'ana hadha. Idan mutum dan shi'a ne da a ambaci Ubaydullah dan Ziyad ba zai iya hakura ba sai yace Allah ya tsine mai albarka. yace wadunahu kai wanda ma bai kai wannan rashin mutunci ba, sai yace amma wa nahnu nabghuduhu, mu duk irin waɗannan da suka yi albayt rashin mutunci suka cuci musulmai muna kin su fillahi don Allah muke kin su. Yace amma wa nabra'u minhum wa la nal'anuhum, mun yi barambaran da su amma ba ma tsine musu. Wa amruhum ila Allah, mun ba al'amarin su ga Allah, saboda addinin musulunci ba addinin tsinuwa bane. Amma dan shi'a bai iya yaji an ambaci yanda dan shi'a zai ji daidai wannan karatun sai ya ji ma cewa wannan kaji ko farko zai ji ai an ce tunda an ce azzalimi ne, yawwa yau za su yi shi'a. To amma da ya ji an ce ba za a tsine sai kaji ko saboda babu tsinuwa a cikin addinin musulunci, a ce a maida wani karan bara a ta tsine mai, duk da wannan laifukan nashi ne sunan shi musulmi, saboda haka za a ƙi shi da mummunan aikinsa za kuma a ƙyale al'amarin shi ga Allah, Allah ya kyauta. To shi ne yake cikin kurakuran shi akwai wannan tunanin na ƙalaƙatanci da ƙoƙarin ƙaryata tarihin da labarin wato wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ne sai ya aika a kira wannan sahabin, da aka kira sahabin, sahabin ya zo, fa ataituhu fa qala ma ahadithu tablughuna, yace ana ba mu labarin wasu hadisai, wa tarwiha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, an ce kai kake cewa daga annabi, la nasma'uha fi kitabillah, ko magani a qur'ani ba, ba qalaqatan kenan ba, wa tuhaddisu anna lahu haudan, an ce ma kana cewa wai yana da wani tabki, fa qala laqad haddathana anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya bamu wannan karatu, wa wa'adnahu, kuma annabi ya mana alƙawarin cewa za mu tarar da shi a bakin tabkin. Saboda haka ko ka yadda ko kanka yadda mu mun yadda. Wannan yana cikin littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbal. A cikin cikon riwayoyin wanda zamu ji su da yawa zai ta kawo su, har sai da wannan sahabi yake cewa Allah ya raya ni a lokacin da wai kasancewa na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abin kyama. Saboda zaka ji wata riwaya da zai ce mishi wannan da ake cewa sahabin annabi ne, wannan tattarnan mutumin ni ban yarda abin da yake faɗa ba, yace wai yanzu kasancewa na sahabi ya zama abin da za a aibata ni da ni, ce to Allah ubangiji ka sa mu wani ya lafiya. Saboda zamani ne lokacin ya riga ya fara rikicewa an samu fitintunu. Wa haddathana al-Hulwani al-Hasan ibn Ali kenan, qala haddathana Abdurrazzaq ibn Ma'mar, Abdurrazzaq as-Sana'ani ko Abdurrazzaq as-Sana'ani babban malamin nan mai musannaf, an Ma'mar daga malamin sa shine Ma'mar ibn Rashid, an Matarin al-Warraq, Matarul Warraq, an Abdullah ibn Buraida qala, wannan isnadi ne ala shartil rijaluhu rijalu shaykhain, in banda Matar, Matar zaka ga Muslim ya fitar da riwayar sa amma banda Bukhari, qala yace shakka Ubaydullah ibn Ziyad fil Haud, Ubaydullah dan Ziyad ya sa shakka shi bai yadda akwai tabki na manzon Allah ba, bai yadda al-Kausara ba, wa kanat fihi haruriyatun, yana da qalaqatanci yana qareta hadisai, fa qala sai yace ara'aytum al-Haud alladhi tadhkuruna, wai wannan tabkin da kuke ambata, ma urahu shay'an, ni ban yadda ba, hadirashin mutunci ko, fa qala lahu nasu min ashabihi, sai wasu da suka dan zama masu hankali a fada suka ce mishi, to ranka ya dade inda ka rahatun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, to ai anan garin Basara akwai ragowan sahabbai da suke rayuwa anan, fa arsil ilaihim fasalhum, me kon kai wannan ka tobarar, me zai hana ka aika a tambayi sahabbai, fa arsala Ubaydullah ibn Ziyad Ubaydullah ila Zaid ibn Arqam, sai aika aka kira sahabi Zaid dan Arqam, fasalahu anil haudi, ya tambaye shi game da tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa haddathahu hadithan mawthuqan a'jabahu, ya bashi karatu mai kyau wanda ya burge shi, fa qala anta samita hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai yace mishi to da bakinka kaji, baki da kunne kaji, fa qala la, yace a'a lakin haddathanihi akhi, dan uwana sahabi da yaji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fada mun. A wannan riwaya kamar ya bashi hadisin ne mai fadi, ya fada mai da abinda shi yaji da abinda kuma wasu sahabbai suka ji, sai ya hada ya bashi kamar ya mai latta kyakkyawa akai, yace to wannan mahsula ce ta abinda naji da abinda wasu suka ji, idan mutun da shi ba yake nema, qala sai yace la jata lana fi hadisi akhika, ba da shi ka ba mu waje da Allah, ba mu bukata wannan karatu, dama shi ba yake nema, mun kuma wasu sahabbai suna da yancin su ji abu daga junansu su danganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye, a ilmace suna da wannan yancin kuma suna yi, kuma in ba tambaya ta kama irin haka ba dole sai sun bayyana ba, shi yake cewa mursalus sahabi, to amma shi wannan tunda ta kadaranci yake ji sai yace a tashi ka bamu waje ba mu bukata abin da ka ji daga dan uwanka wa haddathana Abubakar ibn Khallad Abubakar ibn Khallad shine Muhammad ibn Khallad ibn Kathir al-Bahim Muslim ma ya fitar da hadisin sa da Abu Dauda da Nasa'i haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan kenan qala haddathana Husayn al-Muallim qala haddathana Abdullah ibn Buraida an Abi Sabra al-Hudhri qala kana Ubaydullah ibn Ziyad yukadhibu bil hawdi Ubaydullah dan Ziyad dan abihi ya kasance yana ƙaryata tafki ba'da ma sa'ala anhu Abu Barza bayan kuma ya tambayi fa Abu Barza wal Bara ibn Azib ya tambayi Bara dan Azib wa A'id ibn Amr ya tambayi A'id ibn Amr wa rajulan akhara ya sake tambayar wani amma da haka yana ƙaryatawa dan ka gane cewa mutumin da ya nufin ƙaryata gaskiya girman hujja da yawarta ba ta sa ya dawo wannan fa sahabbai ne da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu da shi kuma suka faɗa suka ce annabin ne ya faɗa amma saboda rashin daraja ya ci gaba da ƙaryatawa Allah ka kyauta qala da sana Uqbah ibn Mukrim ibn Aflah al-Ammi shi ma yana da hadisi a cikin Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah qala da sana Muhammad ibn Musa as-Saibani wannan as-Saibani ne bil muhmala hadathana Salihul Murri az-Zahid din nan kenan mutumin Basra qala da sana Sayyar ibn Salamah ar-Riyahi Abul Minhal an abihi daga babansa Salamatu Riyahi anna Ubaydullah ibn Ziyad qala li Julasai Ubaydullah dan Ziyad gwamnan Basra yace ma mutanen fadarsa hal hauna ahadun yuhaddithuna anil haudi a cikin ku waye zai mana karatu akan tafki qala Abu Barzah al-Aslami qala wanda yake cewa yace Abu Barzah kai mana karatu akai mana sai ya sake cewa shi Ubaydullah din inna muhammadikum hadha dahdaha wancan da ke cewa shi sahabin muhammadin jama'a ji izgilifa addahda shine tattirna yana ishara izuwa ga wani izuwa ga shi Abu Barza din yace wa zai ba mu hadisi akan tabki sai wasu suka ce ga Abu Barza sai ce okay wannan da yake cewa shi sahabin nan ne wannan tattirnan mutum kaga wannan wulakanci ne wannan magana ce ta izgilanci qala innama arsalna ilayka lituhaddithana anil haud da ya shigo sai ce kai mun ce ne ka zo ka bamu bayani akan tabkin da mutumin naku yake cewa yana da shi sami ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu kaji annabi na fada inna haudan kaza kaza fa zakaru wannan isnadi yana da rauni saboda salamatu riyahi ba a samu tarjumar sa ba amma dai hadisi yana da shawahidu Imam Abu Dawud ya rawaito da Ahmad ibn Hanbal da wasunsu zamu ji kuma wasu shawahid din har ila yau wa haddathana al-Hasan al-Hulwani shine wannan al-Hasan ibn Ali qala haddathana Abdul Razzaq amma Amr ibn Rashid amma Tarin al-Warraq wannan isnadin mun ji shi a baya an ibn Buraida qala shakka Ubaydullah ibn Ziyad fil haud wallahi dan Ziyad yayi shakka game da tarki farsala ila rajulin min Muzaina wa ila Abi Barza qala Abu Barza man kadhaba bihi fala saqahu Allahu minhu Ubarza da yazo ya bada bayani yace wanda da ya kareta ya Allah karka bari ya sha daga tarkin eh kaman masu kareta ganin Allah ne ko da Ibn Taymiyyah yake cewa wanda ya kareta irahul mu'mina bi ghairi kayfin wa tashbihin wa dhabbin min misali fayan sauna na'ima idara'ahu faya khusrana ahlal itizali to haka duk wanda ya kareta tarki ya Allah karka bashi da mai ya sha eh haka da hawi ma yake fada wannan isnadi ne tabbatacce yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal qala da sana Abu Bakar ibn Abi Shayba qala haddathana Abu Khalid al-Ahmar an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Yahya ibn Hibbana an Khawla binti Hakim Khawla binti Hakim kamar yadda aka siffanta ta imra'atun saliha wata mata ce mai nagarta ita ce mata Usman dan Maz'un sahabin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sai rawaito hadisin sa hadisin ta wannan mata cikin sahabbai Khawla bintu Hakim qalat tace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kabila banu sulaim ce tace nace ya manzon Allah qala na inna laka haudan da gaske ne kana da tabki qala na'am yace kwarai kuwa wa uhibbu anna wa ahabbu man waradahu alayya qaumuk kuma mutanenki wato ƴan kabilar ku banu Sulaimin su ne cikin mutanen da nafi kauna su zo su tarar da ni sabban cikin kabilar ku ina kaunar ku zo ku tarar da ni a wannan tarki wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalu muslim al-imam ahmad ya ruwaito shi da shi kanshi wannan malami ibnu abi asim a cikin al-ahad wal mathani haka nan da al-imam at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir wa haddathana ibnu hassab shine muhammad ibnu ubayd ibnu hassab qala haddathana hammad ibnu zaid wa tuhammad ibnu zaid ibnu dinar anya ibnu sa'id yani al-qattan am muhammad ibnu yahya ibnu hibban qala yace qalat khawla bintu qais wannan kuma wata ce daban waccan khawla bintu hakim wannan kuma khawla bintu qais ita kuma ita ce mata hamza dan abdul muttalib babban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ansariya ce a madina ya aure ta sunanta khawla bintu qais ibnu qa'ad fa zakarat anin nabiy sallallahu alaihi wasallama ta ambaci riwaya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda yana cikin littafin al-ahad wal mathani wa haddathana hisham ibn ammar malami daga cikin manyan malamai da dan raunin da yake da shi qala haddathana sadaqatu ibn khalid سرقت بن خالد القرشي الأموي كان عن زيد بن واقد أبو عمر الدمشقي قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثنا أبو سلام الأسود عن ثوبان دغ ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مررن با wannan ma yake صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان yace manzo Allah صلى الله عليه وسلم yace haudi kama baina adnin ila amman fadin tabkina kaman daga garin Adin zuwa Amman ta Urdun ashaddu bayadan min al-laban farin sa yafi tsananin fari fiye da farin nono wa ahla min al-asl zaqin dandanan sa yafi zaqin zuma wa atyabu ra'ihatan min al-misk kanshin ruwan yafi kanshin turare akawibuhu a kanujumi sama kofunan sa yawan su kaman yawan taurarin sama man sharba minhu sharbatan lam yadhma ba'daha abadan wanda duk ya kurba guda ba zai ƙara jin kishi ba har abada Allah ka sa mu sha wannan ma yana cikin littafin Abu Nu'aymin Ma'rifatus Sahaba da Al-Ahad wal Mathani na shi Ibnu Abi Asim da kuma Al-Mujam al-Kabir na Imam Abu al-Qasim at-Tabarani da isnadi wanda yake mai kyau in banda dan raunin da ke tare da Hisham ibn Ammar wa haddathana al-Hawti qala haddathana Suwaid ibn Abdul Aziz to mu kiyaye wannan Suwaid ibn Abdul Aziz daga cikin qurra'u ne kuma yana da dan rauni haka Suwaid ibn Abdul Aziz ibn Numair As-Sulami al-Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa qala haddathana Abu Muhammad Shaddad Abdarir Abu Muhammad Shaddad ibn Abdullah al-Qariki قال حدثنا ابو سلام وانتم دمك جي الحبشي قال يتي بعث الي عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز yana kasar dimashka sai yaji labarin wadannan hadisan wanda a cikin labarin da yaji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace farkon wanda za su fara zuwa tafkin annabi su sharuwa annabi yace zamu ji riwaya a can gaba sune fuqara'u quraish min al-muhajirin talakawan nan na Quraishawa ahlus sufa da ake rainawa su khabbabu dan arat sai ibnu mas'udin su abinna mai sunan shi mus'abu wadannan da kowa bai dauke su a bakin komai ba annabi ce to sune sahun farko cikin wanda za su fara zuwa yace allazina la yatazawwajuna almutana'imati wanda ba sa iya auren mata masu capacity sai dai ta malamai yake ba su ba akwai matar da sun ganta ba su san ba sa su bace kawai yace wadanda kuma la yushaffauna wa yutraduna min al-abwab wanda ba sa iya zuwa su neman wani alfarma in an gansu ma korar su ake annabi yace sune farkon sune sahun farko a zuwa bakin tafkin sa sai hankalin wannan bawa Allah sai ya tashi yace to wallahi ba ma cikin su ce dan dai ni na auri mata cikin mutana'imat kuma ni bana cikin ƴaƴan talakawa duk da ni ba Quraishi ne ce amma bana cikin talakawa kuma na auri mata masu alfarma kuma dinda naji alfarma za a yi muni shi kai ina so in ji karin bayani akan hadisin nan shine yasa aka je har kasar Iraki aka dauko wannan malamin aka bude shi yace aje a dauko shi a abin nan kenan za a ce ko a presidential abin flight kenan ko aka je aka dauko shi aka zo da shi yace ranka ya dade ka bani wahala yace kai hakuri ya gabar ta mallam wallahi matsala nake da ita matso ka bani fatawa hankalin shi ya tashi saboda yana tsoron Allah yana neman lahira ko shi ko ba irin wancan dan tijara bane da zai ce kai bari ya kareta ta dinga hankalin shi da ilimin shi shi da malami ne ma ustazu da ya samu sarauta ne yaman ta karatun shi zai wata ranar da wasu yayi baki daga Madina yace ku zauna ku karanta min hadisai suka zauna suka yi ta mai riwaya sai ya ta kuka yace wallahi da hadisan nan da mun iya su amma mun manta su saboda mulki ce duk mun iya su da wallahi Allah ya kyauta irin sai zaka ga ustazai da a jami'a sune MSS amma da sun zama manyan ƴan boko sai a neme su a rasa kun tuna Mal Albani ya taba wannan challenge din yace wadi ina ƴan ina ustazan nan masu zafin kai a university duk ina suke sun zama manya wasu ma gwamnoni ne wasu ministoci wasu directorci wasu shugabannin jami'o'i amma kowanne yanzu ya saki wandan shi ya rage gemun shi ya saje ya zama liberal ya dinga nuna ma ustazai cewa ku dinga bi a hankali kuma da mun yi zafin kanna ku dinga bi a hankali me yake inda ya samu wani position ya taimaki musulunci ba zai taimaka ba ya canza wasu policy da suke azzar uzura wa musulmai ba zai abin nan ba nayi challenge wata mata ran nan da ana undergraduates su ne yan zafin kai waɗanda ba wanda ya san fuskar su za a zo jarabawa a ce su cire niqabi ba za su cire ba har su samu matsala ma ba sa ma bin wai irin al-akhdhu bil abin nan irin abin nan bil rukhsa din nan ko su ce wai larura zafin kai kawai suke yi oba a san da ba su da zaɓi suka wannan zafukan a yanzu kuma da suka zama ma'aikata suke da zaɓin su sa hijab da niqab ko su bari ba wanda ya takura su yanzu kuma ba su sakawa don sun su magi da suke sawa yanzu da suke da ƴancin su saka ba wanda zai hana su kuma in sun saka ba za su samu wata matsala da sana'ar su ko bokon ba sa sawa ina ce to me wai aka yi sista yanzu gaba ɗaya al'amarin nake zama haka ne to Allah ya malanka sa abubuwan yau da gobe sai a hankali sai amma da aikin nan muku cewa ku ba hankali ai ba ku ba da kun ba hankali yanzu da kun iya yi amma kun riga kun ci ko wuta ne har ta kona ku ma sha da hada dina adin illa galaba yarinya tana nursing ta zo za a yi lab ko za a yi ward round ta ce ta saka hijabi dogo mai jan ƙasa an ta fita ya ta an kore ta an zo da ƙarfin Allah da taimakon muri da taimakon MSS an dawo da ita in ta zama nurse din nan in ta zo practice ba ka taɓa ganin ta wannan hijabin ba sanda ya kamata ta bi a hankali har ta kai saman ta ƙi bari sanda kuma ba wanda zai hana ta kuma ba ta yi ba sai ka rasa wannan contradiction ko mun gane sanda take da ƴancin ta addinin ba ta iya yi ba sanda ba ta da ƴanci ta nemi ta yi har ta jawo musulmi matsala to akwai irin su saboda haka sai ya kira da ya kira aka zo sai ba'asa yace ba'asa ilai Umar ibn Abdulaziz faqadimtu alayhi falamma dakhaltu alayhi qala li udnu yace matsonan fadanautu sai nazo kusa da shi hatta kada turkubatai rukubatayya talzaqu rukbatum har sai da guyuwata ta kusa ta manne da guyuwarsa faqala hadithni haditha thauban ci algafar ta malam ba ni hadisin da kaji daga thaubana ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil haudi wannan neman uluwi kenan ko faqala yace annabi ya faqala sai yace haddathani faqala haudi ma baina adnin ila amman wato thauban yace annabi yace tabki na girman sa tsakanin adnu da amman ahla min al asli yafi da'i fiye da zuma wa ashadda bayada min al labani yafi haske fiye da nono wa akwabuhu ka nujumis sama'i kofunan sa kaman yawan kofunan sammai taurarin sama man shariba minhu lam yadhma ba'daha abada wannan hadisi kamar da muka ji hadisi ne tabbatacce da yake isnadin yana da rauni kasancewar akwai Suwaid ibn Abdul Aziz wanda yake da lin amma zamu ji shawahidu na hadisin da yawa qala yace haddathana Abbas ibn Nars Abbas ibn al-Walid an-Narsi qala haddathana Yazid ibn Zuray shi kuma yace daga Sa'id wato Sa'id ibn Abi Aruba kenan Yazid ibn Zuray shine ake malakabi da Raihanatu Ahlil Basra wani babban malami ne daga cikin Zalul Sitta an Qatada yani ibn Di'ama As-Sadusi an Salim ibn Abil Ja'ad an Ma'dan ibn Abi Talha an Thawbana Mawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ana inda uquri haudi yawmal qiyama nabi yace ina nan bakin gabar tekun tafkina a ranar alkiyama azudun nasa anhu zan dinga kore mutane daga wajen li ahlil yaman har sai mutanen yaman sun zo sun sha wato akwai wanda suka zo a ce a kujira akwai wanda sai sun sha gabanin ku annabi ne da kanshi da ya tare ya ce kujira to me yasa ɗan yaman za a ce su zo su fara sha malamai suka ce saboda falalar da suke da annabi yake cewa al-imanu yamaniyun yana nuna gabatar da masu imani akan wanda ba su kai su imani ba ko a ina ga su sun iso ba su cikin wannan da za a kore amma annabi ya ce ku jira shine ya ce azudu anhu li ahli al-yaman wato har sai sun zo sun sha a hana sauran saboda karama su da darajar su saboda matsayin imanin su wa inni la adribuhum bi asaya hatta yarfadda anhu na'am inni la adribuhum bi asaya yace kuma zan dinga dukan su da sandata halta yarfadda anhum har sai okay hatta yarfadda alaihim har sai ya kwarara ya tafi inda suke shi tafkin wasu ila nabiyullahi an sharabi aka nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da yanayin ruwan tafkin faqala ashaddu bayada min al-labani hasken shi yafi hasken nono wa ahla min al-asli zaqin shi yafi zaqin zuma fihi mizabani yana da abin nan mizab indararo guda biyu wato makwararin shi guda biyu ahaduhuma wariqun na ɗayan su azurfani wal akharu zahabun ɗayan kuma na zinariya ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan yana tara mutane zai tattare su har sai ya kai ga yana ta sanda yana kore su har sai wato an sai ya buɗa ma mutanen Yaman saboda an tara hanyar da za su iso sai ya buɗa musu ruwan hatta yarfadda alaihim ay yasila a mushi wani mazirari ko a buɗe mai wani kwami da zai gangara ya tafi da suka sha ko mun gane wa da sana wannan yana cikin littafin abin nan Muslim Ibn Hanbal da kuma Al-Ajuri a cikin Shari'a da Al-Baihaqi a cikin Al-Ba'ath wai bil munasaba ya labarin a Shari'a ne wai wake yin ta ne yanzu manu da yana yi an ci gaba to barista fa ya gama na shigo to Allah ya sa albarka Baihaqi ya kawo shi a cikin Kitabul Ba'ath sannan Muslim ma ya rawaito wannan riwayar a cikin sahih din sa da Abdurrazzaq As-San'ani a cikin Musannaf da Al-Lalaka'i a cikin Sharh Usul Itiqadi Ahli Sunnati wal Jama'a wa haddathana Abu Bakrin qala haddathana Bishrun qala haddathana Sa'id ibn Abi Aruba an Qatada an Salim ibn Abil Ja'di an Ma'dan ibn Abi Talha an Thawbana Mawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga Thawban yace qala yace anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ana inda uquri haudi ina nan ina jira a bakin tafkina fa zakara nahwahu ya ambaci riwaya kwatankwacin wannan wa haddathana Muhammad ibn Idris qala haddathana Abdullah ibn Ja'far wannan da aka ambata anan ina jin bamu ji shi a baya ba kwata-kwata Muhammad ibn Idris Abu Hatim ne Abu Hatim Razi wannan kasur kuma malamin ko ana fadan haka gingime man malamin nan na hadisi ɗaya daga cikin a'immatul huda a'immatul amanati wal ma'rifati fi sunna Abu Hatim sunan shi kenan Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir ar-Razi ɗayan biyu shi da Abu Hatim da waye ɗayan Abu Zur'a abokan nan guda biyu ƙwarara masu karatu malamin da kasan kogi inda ana magana hadisi ne Allah ya gafarta musu to kaji yau ga riwaya daga gare shi wato an tike ke na yau zaka ji wata mata nan kusa ina jin ba da nisa ba daga Imam al-Bukhari قال حدثنا عبد الله بن جعفر ابن غيلان كنان الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن اسحاق بن راشد عن الزهري قال الزهري يتي عن سليمان بن يسار ان بعد من حدثه تو انا اسناد اكو مساله kaga annan wannan wa mubhamun kenan ko ma fihi rawin lam yusam wannan mubhami ne sa sannan a tsakankanin watin Sulaiman dan Yasar da Thauban aka samu wannan ibhami kuma dama ba su hadu ba qala yace an Thauban Thauban yace anna nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala inna li haudan kama baina amman ila abdi fa dhakarnahu ya ambaci irin wancan qala dasana hasan ibn ali hasan al-hulwani wa muhammad ibn miskin wa muhammad ibn sahl ibn askar wadannan duka malaman guda uku qalu suka ce haddathana abdullah ibn salih shine katibul layth haddathana layth malamin na at-tajiri layth al-misri qala dasani abdurrahman ibn khalid an ibn shihab an anas ibn malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala anas yace manzon allah yace inna qadara haudi ma baina aila ila san'a lalle ni san tarki na tsakanin nisan aila da san'a kuma wannan nisan da annabi ambata anan shine da irin wancan nisan na tsakanin adan ila amman nisan duka daya ne kamar yadda aka ambata a baya fihi min al-abariki bi adadin nujumis samai yawan ainihin wato a kofunan sa kaman yawan taurarin sama wato ba iyaka kin waddasana abu musa imran ibnu musa imran ibnu musa ibnu hayyan kenan al-laythi qala haddathana abdul hamid ibnu ibrahim wannan abdul hamid ibnu ibrahim yana daga cikin da suka samu tsautsayina yayi gobaran taban shi suka kone malamai suka ce fasa'a hibzuhu sai hada shi ta lalace to shike riwaya daga ibnu salim daga az-zabidi daga al-imam ibn shahab ibn zuhri daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna qadara haudi kama baina aila ila san'a kaman daga aila wata alƙariya ce a kusa da al-bahrul mayyit ta kasar sham ko zuwa san'a san'aul yaman kenan wa inna fihi min al-abariki bi adadin jumis samai yawan kofuna kuma kaman yawan wato ainihin taurarin sama wannan yana cikin sahihul bukhari da muslim qala hadasa wa fihi a wannan riwaya malam yace an zuhri an anas daga zuhri daga anas annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai marawahu shu'aib ibn abi hamza kenan ya ruwaito shi ma daga zuhri wa yunus da yunus ibn yazid al-aili wa uqail da uqail ibn khalid al-aili kenan wa abi atiq shine wane shine abdullahi ibn muhammad ibn abdurrahman ibn abi bakr as-siddiq shi ake wa laqabi da ibn abi atiq dan jikan sayyidina abubakar ne wa uqbatu wa musa ibn uqba wa usman at-taymi wato usman ibn umar ibn musa at-taymi duk wannan daliban zuhri ne wa abu mani'in shine ubaydillah ibn ziyad maula ali hisham ibn abdul malik shi ake ma al-kunya da abu mani'in wa ishaq ibn yahya al-ausi duk waɗannan sun ruwaito daga zuhri daga anas duka mutaba'at yana tattara maka rayi ne saboda ƙarshe ne tabbatar maka da cewa wannan magana ta al-haud mutawatiri ne zaka ji zai kawo sai ka gaji da ji sai ka gaji da jin su riwayoyi ne da suke mutawatiri da ka duk wanda ya ƙaryata to wannan zai iya fita daga musulunci malam yace wa qadra wa aidan amma amarin wa qadru wa aidan amma amarin wannan riwaya an kawo ta ma daga ma'amar ibnu rashid as-sanani وابن اخي الزهري وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ذكرن سرويتو قال حدثنا محمد بن اسماعيل كان كتين كنن ده نشي محمد بن اسماعيل البخاري wannan to yanzu an zo gun karke kenan karken capacity kenan ko shi kuma daga malamin sa اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثنا اخي عن سليمان ابن بلال عن عبيد الله بن عمر الرفاعة ابن رافع الزرقي an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna li haudan kama baina aila wa san'a aniyatuhu adadun nujumis sama wannan isnadi ne kaman hasken rana wanda yadda yake haka ya ruwaito shi shi ma imam al-bukhari din kuma gashi malamin ya fushi tana wa da sana muhammad ibn idris shine da wancan abu hatim ar-razi qala da sana muhammad ibn bakari qala da sana sa'id an qatada wannan sa'idu abun mamaki anan shine ba ibnu abi aruba bane sa'id ne ibnu bishr ibnu bashir kuma da'ifi ne duk da yake Sa'id ibn Abi Aruba yana riwaya daga Qatada kamar yadda muka ji daga baya amma malamai sun musawun wannan cewa wannan riwaya daga Sa'id ibn Bashir ne saboda ka isnadi ne mai rauni ba mai karfin bane an Anas ibn Malik anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina haqatai wa haudi abinda ke tsakankanin gaba da gabar gabobi guda biyu na tabki na ma baina aila ila amman kaman fadin aila zuwa amman ma bainal madinati ila san'a ko kuma daga nan madina inda annabi yake sallallahu alaihi wasallama zuwa san'a ul yaman fihi abariqu min dhahabin wa fidda annabi yace kofuna ne na zinare da azurfa mislu adadin nujumis sama kaman yawan taurarin sammai da kasa au akthara taurarin sama afwan au akthara min nujumis samai yace ko kuma ma kace fiye da yawan taurarin sama qala hishamun ma baina nahiyatai haudi tsakankanin gabobi guda biyu wannan gaba zuwa waccan wato gabar gabas da ta yamma ko gabar kudu da ta arewa rawahu mu'tamiru an abihi an anasin an qatada an anasin wannan ya ruwaito shi ta waccan hanya to zamu saurara anan insha Allah saboda ƙurin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله